نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Takhmisul Wasa'il Mutaqabbala wanda aka fi sani da al-Ishriniyat wato Ishriniya na Al-Fazazi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa kurakuransa a wannan yammaci mai albarka da ranar Juma'a wanda ɗaya ga watan Juma'a da Thaniya kamar yadda mai alfarma sarkin musulmi ya sanar shekara hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1442 wanda ya muwafaka da 15 ga watan 1 miladiyya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam shekara ta 2021 inda za mu tashi a shafi na 14 wanda wannan darasi shi ne darasi na 7 a cikin jerin giyar karatu suka wannan littafi mai albarka zo ka gyara da Allah speaker kuma wanga baka kawo muna mai kyau ba akwai wanda mun ga yake da shi je lahiya lauki na je lafiya lauyi ka rage ba rage ya za ka yi ba ƙara ba ya ci gaba da cewa Muhammadul ahda maqalan wa hujjatan mubinul huda lis-salikin mahajjatan wa asdaqu man yamshi 'alal ardi lahjatan bihi khutima silkun nabiyyin bahjatan lahu al-qurbu min dunil wara wa lahu al-hubbu wa hal ba'da masrahu li mawlahu gayatun هو العبد حقا قربته عنايه نهايته لم تكتسبها بدايه بدايته للمرسلين نهايه هم الشهب حصنا حوله وهو القطب احب رسول الله حب موحد وامدحه بالحق غير مفند وان بلغ المطلوب بالمدح مجتدي بلغنا بمدح الحاشمي محمد ذراقنا ما إن يطاولها الحضب أيتي محمد الأهدى مقالا النبي صلى الله عليه وسلم شيني الأهدى واندي في قوة شريعة makalin wajen magana ko hujjatan da kuma bayanin hujja. Idan za a yi magana to Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine al-ahada wanda yafi kowa shari'a, yafi kowa zama kan daidai. Maqalan wajen furta magana wa hujjatan da kuma bayanin hujja shine dalili. Ko da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa magana ta shari'a, sannan yafi kowa karfin hujja. Shi yasa a zamaninsa mushrikai da sauran Yahudawa da Kiristoci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su iya wato gajiyar da shi wajen bayyana hujja ko dalili ba. Duk abinda suka nema babu abinda Annabi bai kawo musu na dalili, illa abinda ya hana su su karbi gaskiya shi ne kangarewa da cijewa. To Annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka shi ne ahadan nas, shi ne mafi shiriyar mutane. Maqalan wajen furta magana wa hujjatan da kuma bayanin dalili, hujja al-burhan. Mubinul huda, Annabi sallallahu alaihi wasallama mai bayyanar da shari'a ne, tunda Allah ta'ala shi ya saukan masa da Al-Qur'ani kuma yace yayi bayani. Litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, Annabi yayi bayani shine mubinul huda, mai bayyana shari'a ne. Lis-salikina mahajjatan, ga wayanda suke masu suluki, masu shiga ga hanya ko godabe. At-tariqul wadih, hanya wadda take mara kunci, sai take kira al-bahajja. To Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayanin shari'a ga masu shiga wannan godabe din na addinin musulunci. Ko kuma mahajjata yana iya zama tamyizi na shi mubinul huda, ana mubinul huda mahajjatan, mai bayyanar da shari'a ne. Wato wace shari'a shi ne mahajjatan, wanda yake godabe, wanda yake mai kyau, wanda ba ya da gargada ko kwana. Lissalikina, ga masu shiga, yana nufin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne addinin musulunci. Sannan mahajjatan yana iya komawa, zai iya zama wa maf'ulun ne bihi ga ainihin lissalikina, saboda as-salikin wasaf ne, ismul fa'il, wanda ya amalu amal al-fi'il, yana aiki kama aikin fi'il. To sai zan Annabi mubinul huda, mai bayyanar da shari'a ne. Lissalikina mahajjatan, ga wanda suke shiga godabin Allah subhanahu wa ta'ala, hanyar Allah madaukakin sarki. Wa asdaqu man yamshi, shine mafi gaskiyar man yamshi, duk wani wanda ke tafiya alal ardi, akan kasa. Duk wata halitta mai tafiya bisa doron kasa, to manzon Allah shine wa asdaqu lahjatan, shine mafi gaskiya harshe, wato harshen sa shine lahja, to yafi na kowa gaskiya. Dan shi duk abin da zai faɗa gaskiya ne, saboda wahayi akai masa. Wa ma yantiqu anil hawa, anil hawa in huwa illa wahyun yuha, Annabi sallallahu alaihi wasallama baya furuci ko wani aiki bisa son zuciya. Abinda kawai rai ne yake so ya aikata, Annabi baya yanka ko ya bada abinda kawai ransa ke so. Abinda Annabi yake faɗa wahayi ne, Allah ke ce masa kaza, yi kaza ko bar kaza. Nabiyun bi ghairi al-wahyi la yatasarraf, kamar yadda mun ga karanta a baya. Annabi ne sallallahu alaihi wasallama baya tasarrufi, baya magana, baya aiki sai da wahayi da Allah mutukin sarki yayi masa. To shine wa asdaqu man yamshi ala al-ardh lahjatan, shine mafi gaskiyar lahjatan halshi abin magana ga duk wani wanda yake yamshi ala al-ardh, yana tafiya bisa doron kasa. Bihi da annabi sallallahu alaihi wasallama khutima silkun nabiyina, aka cika yaggiya ko zuri na annabta, ba na annabawa, bahjatan saboda kawatawa ko kyautatawa don abin ya kare kyau. Yadda Allah ya tura annabawa, kun san ɗaya bayan ɗaya ya turo su. Idan aka turo wannan annabi ko wannan manzo ya wuce, a turo wani, haka har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. To yadda suke a jere, to annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo karshe, sai aka cika wannan zurin, aka cika shi ya zama shi ne na ƙarshe. Ya ce as-silku a larabci shi ne al-khaytul manzum, yagiya wanda yake an zura mata wasu duwatsu ko gwalagwalai, aka jajjera su kamar yadda ake jera sa abin nan sarƙa. To wajen kyautata aiko annabawan, to shi ne sai ya kamanta kamar su annabawan su ne matsayin wannan yagiya ne, da aka sa mata duwatsu na gwalagwalai aka jajjera su. Daga sa ana jera da duwatsu ko karufa na sarƙa, kuma sai ya zama wanda ya fi kyau cikin duwatsun ko karufan shi ake sawa ƙarshe, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama aka sa shi ya zama ƙarshe, aka sa shi ya zama ƙarshe a wajen wannan. Ka dinga sawa salin mana in kira ka dazu kuma. To shine sai aka cika annabi sallallahu alaihi wasallama, aka yi kamar shine marufi, aka mai sai kamar marufi game da wannan jerin gwano na annabawa da Allah mutumin sarki ya turo. Kuma an yi haka ne bahjatan saboda a kawata wannan jerin gwanon nasu. To shi yasa sai aka turo shi ya zama akhiran, ya zama ƙarshe, ba a sa shi farko ba, ba a sa shi tsakiya ba, sai aka bai da shi shi ne ƙarshe, kamar yadda ita wannan zare da za a jera masa gwalagwalai, to wanda ya fi kyau sai aka sa shi ƙarshe saboda ya ƙawata sauran. To haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lahul qurbu, annabi yana da kusanci, min dunil wara, kuma bayan halittu Allah ta'ala ya kusanto shi, ya yi magana da shi, ya ɗaukaka shi, ya darajanta shi. Summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adina, to wannan shine lahul qurbu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kusanci, min dunil wara, wannan kusancin kuma bayan halittu. Walahul hubbu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kauna a wurin Allah, yana da soyayya a wurin mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala. Sai ce wa hal ba'da masrahu gayatun, wa hal gayatun, ko akwai wani abin nema, akwai wani abu wanda ake nema, ba'da masrahu, bayan darajanta shi da aka yi isra'in da aka yi da shi, limaulan yaje ya sadu da mahaliccin sa shine Allah. Banda wannan matsayi akwai wani abu da ake nema? Indai na daraja ne ko daukaka da ake so a baiwa wata halitta, to karshen baiwa kenan. Shi yasa ya kira shi gaya, makwara. Ba wani abin makwara, wani abun tukewa da ake nema bayan Isra'i da Mi'raji da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko shi kadai aka fada a matsayin Allah ya darajanta manzo Allah, to ya wadata? Ko da ba a mace komai ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to shine wahal ghayatun? Ko akwai wani wata manufa da ake nema, ko wani abun kauna da ake nema bayan tafiyar dare da aka yi da shi limaulahu zuwa ga mahaliccinsa? Babu. Shine amsa al-istifham lit-taqriri. Al-istifham lit-taqriri, wannan shi ake kira al-istifham at-taqriri. Huwa al-abdu, shine cikakken bawa sallallahu alaihi wasallam, haqqan, kuma da gaske ba da wasa ba. Wadaka duk abubuwan nan da ake faɗa karka ɗauka ko ya fita daga layin bayi sai ce maka a'a. Huwa shi annabi, al-abdu shine cikakken bawa, haqqan kuma da gaskiya, wanda inayatun kulawar Ubangiji qarrabatu, ita ta kusanto shi zuwa ga Allah. Allah ya da ya kula shi, ya darjanta shi, ya kimanta shi, sai kulawar ta kusanto da Annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zamo ya taka wani matsayi wanda ba wanda ya taba taka shi. Nihayatuhu lam taktasibha bidayatun, bidayatuhu lil mursalina nihayatun. Nihayatuhu, wurin tukewar manzon Allah, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuke ya kai, to bidayatu shi ne yace lam taktasibha bidayatu, ma'ana ba a samu wata mafara wadda ta nemi wannan ƙarshen ba. Dan duk wanda har gani farko, to ƙarshe yake nema. Duk wanda ga gani ƙarshe baya neman farko, don sai da ya biyo ta farkon sannan ya kai ƙarshe. To shi Annabi sallallahu alaihi wasallam matakin da ya kai na ƙarshe, to babu wata bidaya, wata mafara wadda ta taɓa neman ta taka ga wannan matakin na koli. Babu. Don ba abu ne wanda ake nema da ƙarfin tuwo ba. Ma'ana in baka gane ba matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa Annabi na koli, to ba wani ɗan adam ko ma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya taba cewa bari ya gwada neman wannan abin ya gani ko zai samu, bari ya shiga takara? Babu. Ba wanda ya taba cewa shi zai zo ya gwada ya gani wai mai irajin nan ko zai samu ya kai labari a gaba. To wannan shi ne, saboda haka da Allah ta'ala ya yi mai iraji, yasa aka yi mai iraji da shi ta hanyar mala'ika Jibril, aka je da shi har saman bakwai, har inda al'arshin Ubangiji, har hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda shi ne nihaya ke, ba wata halitta da ta taba isa wannan wuri sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da aka zo wajen Sidratul Muntaha sai mala'ika Jibril ya kalli ƙasa ya ce, to nan aka umurce ni da in tsaya, mu ban taba wuce nan ba, amma kai tunda an baka dama sai ka wuce gaba. To Annabi sai ya wuce Sidratul Muntaha, ya kai ga kursi, ya isa inda al'arshi, ya isa fadar Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga nihaya kenan. To wai babu wata mafara da ta taba neman kai ga wannan ƙarshen. Amma bidayatu shi ko Annabi
darajar sa ta farko sai ce lil mursalina nihayatu, su kuma manzanni, sauran manzanni to sune makura, sune mataki na karshe gare su. Inda annabi ya fara su ko nan ne sun ga kai karshe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka farkon annabi shine nihaya, shine karshen manzanni, shi kuma karshen sa ba wanda ma ya taba takarancewa bare ya bada gani ko yana sa bibi ko ya kai ko bai kai ba, to wanda ana magana manzanni fa ke min babu aula wanda ba manzo ba, shi ko farkon ma bai kai ba, inda annabi ya fara ba shi ko ta nan bai samu ya kai ba. Idan an ce manzannin Allah kakab, inda annabi ya fara sunan sun ka tsaya nan, ya bar su sai ya wuce gaba, ba su iya kai inda ya kai ba. Shi kuma karshen su inda suka tuke shi kuma nan na ya fara. To wannan kinaya ce, a istiara ce kan cewa annabi sallallahu kinaya ce ba istiara ba, kinaya ce kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama matakin da ya hau da darajar da Allah ya bashi to tana saman kowace irin daraja. Don ba gane ba ga wani misali, humu shuhu, su taurari ne kanana, taurari kanana wannan ba su haske, su ke kira shuhu, su manzanni. Husnan, wajen kyau, wahwal qutub, shi kuma manzon Allah shine babban tauraro, jagoran taurari gaba daya, don taurari na da jagora, suna da shugaba, suna da basaraki. To su manzannin su ne matsayin kananan taurari, shi kuma manzon Allah shi ne shugaban tauraro wanda ake kira al-qutub. Wanda daga nan ne subaye suka samu qutubi, wanda yake turki, wanda yake jagora a cikin al'ummarsa. To shi wannan istiara ne, kaga an kamanta Annabi sallallahu alaihi wasallama da babban taurari, su kuma sauran manzanni an kamanta su da kananan taurari masu haske. To ka koga hasken su da kyansu bai kai na babban ba. Uhibbu rasulallahi, ni alfazazi yace ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wane irin so? Hubba muwahidi, so irin son mai kadaita Allah, son mai tauhidi. Mun san mai tauhidi ai muwahid, wanda ke bautar Allah wahdahu la sharika lahu. In baka gane ba ma'ana niyya da kasan mutun na kadaita Allah da bauta, to haka ne kadaita soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka son da yake wa manzon Allah bai da shirka, ba tarayya ce. Idan ka san mai bauta mai tauhidi baya shirka, baya hada Allah da wani cikin wannan bautar, to haka shi ma cikin soyayyarsa baya tarayya da wani, wai ya so shi ya hada so ne da son manzon Allah bai wani. Wa amdahu bil haqqi, ina yabon annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya, ghayra mufannari, kuma ban zama wanda ake karyatawa ba, ba wanda zai karyata ni kan cewa wai yabon da nake wa manzo Allah da gaske nake yi kuma gaskiya ne, ba wanda zai zo in ya karanta wannan qasaid na alfazazi ya ce a kai duk abin nan da ka faɗa ba gaskiya, ba da gaske kake yi ba, shine ghayra mufannari. Gashi na Qur'ani, laula an tufannidun, annabi Yaqub, ay laula an tukazzibuni, ba dan ku ce ni makareci bane, to da na ba ku labarin cewa inni la ajidu riha yusuf, ina jin kamshin annabi Yusuf. To bayan na faɗa za ku ce ƙarya nake, to ka gani da ba babban riba shine ka dinga la'akari da kalmomin da ke tahowa, dan duk galibin su cikin alqur'ani, musamman da yata ishiriniya, mafi yawancin kalmominta zaka gansu a alqur'ani. Wa in balaga almatluba, mujtadi, mai neman kyauta, wa in balaga al-matluba koda ya kai ga abin nema bil madahi ta hanyar yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda yake neman kyauta yake nema Allah subhanahu wata'ala ya bashi kyauta to wa in balaga al-matluba in har ya samu ya kai ga abin da ake nema abin da yake son ya samu bil madahi a dalilin yabo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar irin su Zuhairu ibn Abi Sulma irin su Hassan ibn Sabit ko kuma dai shi Zuhairu da yake shi ne suke wayatu kissar cewa ya yabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ya samu kyauta kuma annabi ya bashi kyautar kamar da yake kawo kissoshi a littattafai na sira da na adab to yana ishara zuwa ga Zuhairu shi Hassanu bai yabi annabi don ya samu kyauta ba kawai ya yabi annabi ne don ya bashi kariya kan mushrikai da suke sukar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi da yace mai neman ya samu kyauta wurin manzon Allah kamar Zuhairu ibn Abi Sulma wa in balaga al-matluba in har ya samu kaiwa ga abin nema bil madhi saboda wannan yabon nasa to mu balagana kamar yana so yace ni mai magana mun samu kaiwa bi madhi al-hashimi a dalilin yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimi muhammadi wanda ake kira muhammadi zura kunanin mun kai ga tsololuwan manyan duwatsu mu can tsololuwa mun ka kai shi in kyauta kawai ya samu to mu abinda muka samu na abin nema da daraja da daukaka wato yayi kama da abin da yake tsololuwar manyan duwatsu ya ce zura jami'i ne na ziratu ziratu shine a'ala shay tsololuwar abu duk abu saman sa to ana kiransa zirwa ziratu sanami ga ina na karanta hadisi to an ce zura jami'i kenan shi kuma kunanu jami'i ne na kunnatu kunnatu shine dutsi dogo to in za a yi jami'in sa sai a ce kunanu kunanun to shine yace mun samu kaiwa ga tsololuwar manyan duwatsuna sai ce ma in yutawilu hal hadbu kuma waɗannan duwatsun kunan din manya duwatsun da ake kira al hadbu wayanda an shimfiɗe ga ƙasa ma yutawilu ha ma dinnan nafiya ce in dinnan kuma za'ida ce ai ma yutawilu hal hadbu wanda sauran duwatsu ba sa gwada tsawo da wayancan duwatsun saboda haka nan yana kamanta kansa ta fuskar daraja kamar mutumin da ya haye tsololuwar dutse shi kuma wanin sai ya samu kananan duwatsuna sai ya haye saman su ya ce alhaqu irin manyan duwatsunan nan da a shimfiɗe haka su ba tsawo gare su kwanci ɗaya suke haka shimfiɗe ga ƙasa kaga duk wanda ya hau su ba zai yi daidai da wanda ya hau duci dogo mai tsawo ba kaga wanda a can saman duwatsu masu tsawo yawa wannan fintin kawo to shine wai yake son yace shi wancan koda ya samu kyauta to ni abinda na samu ya fi karfin kyauta don daraja na samu wanda take mafi koli sai ce laqad faza man labba wa tafa wa zara laqad haqiqa faza ya samu babban rabo man labba duk wanda ya yayi talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak duk wanda ya samu daman yin wannan talbiya din ma'ana ya samu zuwa aiki haji ke wa tafa kuma ya samu dama yayi tawafi tun daga tawaful qulub tawaful ifada tawaful wada sune tawafai guda uku da ake to duk ya samu yayi wazarahu kuma ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ziyara ta sunna wanda babu shirka babu bid'a a ciki wa marraga fi zaka turabi izara wa marraga izara kuma ya turmuza izarahu kuma tunsa fi zaka turabi ga wannan kasa ta Madina din. Wannan mubalaga ce kawai, ma'ana ya samu isa dai Madina, ya kai ziyara, kafarsa ta goge kasar Madina din. Wanda shi ne abin nufi, ba ana nufin in ka je Madina kai ta diba kasa kana murza ma kumatunka ba. Wannan mubalaga ce kawai, a gane da wasu suna fassara da ma'anar cewa ana iya zuwa ga kabarin Annabi a dibi kasa a dinga murzawa. To wannan ba addini bane, ba kuma sunna bane, manzo Allah bai karantar da wannan ba. Saboda kasa ba ta da a sunna, babu wani nasi da yazo ya tabbatar da cewa kasar kaburbura ana diba ana amfa, amma su sauran amiri asalai ta jikawa ga ruwa su sha wai don su samu albarka ko su samu waraka daga cututtukansu. To wannan bid'a ne, ya daga cikin ziyarta ta bid'a wanda malamai suka yi gargadi a kai. To abin da ya fi ɗaukar wannan magana min babin mubalaga kawai, wa man raga izarahu yatrumuza kuma tunsa fi zaka turabi ga waccan ƙasa ta Madina din, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanci. Yanci izar shine asalinsa shine ash-sha'run nabit, gashi, wannan gashi da yake ƙarshen goshi shi ake kira izar. An gane? Yawa. To su Laraba da yake suna da gashi, zaka ga gashi yana zubowa. To wasu lokuta akan kira kuma tuna ma'anar wannan gashi. Wa in kunta lam tablugh ukhayyid ya ruh bi hubbi rasulillahi narju jiwar. Wa in kunta, in har ka kasance ukhayya ya kai dan uwana, lam tablugh, baka samu isa da yarahu zuwa ga gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mana in kai kokari, kai kaga cewa ka samu kaiwa ga dakunan manzon, gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina kenan, kuma Allah bai kaddare ka kai ba, yana nufin kansa fa, da kansa yake, ba wai da wani ba. Ma'ana bisa kaddarawa, ko da a ce ni mai magana na kasance ban samu kaiwa ga gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce to ai ba komai, akwai mafita. Sai ce na rujujiwa rahu, muna kaunar makwabtaka da manzon Allah a gidan aljanna, bi hubbi rasulillahi, saboda san da muke ba manzon Allah, ko da ba mu je mun hadu da shi ba, to akwai mi, akwai kauna da soyayya. To don ta muna fatan samun makwabtaka, zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin aljanna. Wa kullu muhibbin fal habibu lahu hasb, ai fa wa kullu muhibbin, duk wani masoyi, to fal habibu, abinda yake so, lahu hasb, ai ya ishe shi. Duk wani masoyi, to abinda yake so ya ishe shi, ba sai ya ji ya nemi wani ba. Saboda haka ni da ke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ishe kai da Annabi bai isa ba, sai ka je ka kara da wani, ni dai Annabi ya ishe sallallahu alaihi wasallam. Madihu nabiyillahi azka ta'abbudi lima haza min fadlin wa fakhrin wa sudari. Madihu nabiyillahi, yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam, lafazin madih an ka ce almadih yana daukar yabo karan kansa, sannan yana daukar abin yabo wanda ake yabo, sannan yana daukar mai yabon kuma, duk lafazin almadih yana iya dauka, amma nan yabon yake nufi, ma'ana ta farko madihu nabiyillahi, yabon annabin Allah, azka ta azka shine mafi tsalkaka a ta'abbudi, abinda ake neman bauta ga Allah ne shi. Yabon annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsalkakan abinda ake bautawa Allah ne shi. lima haza saboda mi saboda abinda man saboda abinda yabon ya tara haza fa'il yana kuba zuwa ga madih ay lima haza almadih min fadl saboda abinda yabon ya tattara na falala wa fakhr da taqama wasula da shugabanci yaba annabi ba duk ya tara wayannan abani in kana yaba annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu falala zaka samu alfahari dan zaka yi alfahari da wannan a ranar gobe kiyama wasu dari wa zaka samu shugabanci Allah ba zai bari ka kaskanta ba ama'shara man yudili lahu bitawaddudi ta'alu fa'indi linnabiyyi muhammadi sai ce ama'shara ya ku jama'a hadin nan harfin da ya ce hamza din kamar ya ce ya jama'a to shine ama'shara ya ku jama'ar man wannan da yuduli yake kusantowa lahu ga annabi bitawaddudi da wasu abubuwa waɗanda yake nuna soyayyarsa zuwa ga annabi yana nufin kansa ma'ana ya ku jama'ar alfazazi wanda shi alfazazi yuduli ayyakarubu yana kusanta fa'adala dalwa kashi da Qur'ani ko yawa to shine abinda asalinsa shine a sake abu in ka zo da guga kaga sake ta zaka yi ta shiga ciki ko don ta samu kusanci zuwa gami ruwan to shine man yudili wanda yake zura gugarsa ko yake kusanto da gugarsa lahu gare shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama bitawaddudi da bayyana soyayyarsa at-tawaddud shine ka dinga yin musu al'amurra zuwa ga wani wanda za su sa ya soka kamar ka dinga wa mutum kyauta ka dinga kai wa mutum ziyara ka dinga yabonsa da wayannan abubuwa don ya soka to wannan abu shi ake kira at-tawaddud to ya ku jama'ar wanda yake zura yake kusanta lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallama bitawaddudi da ababin da za su sa annabin ya so shi ta'alu kuzo ta'alu in jama'a ne da yawa sai a ce ta'alu jama'a maza in zaka ba su umarni ta'alu in biyu ne sai ka ce ta'alaya in mata da yawa sai ka ce ta'alaina umatti'ukunna in mufradi ne ko haɗe sai ka ce ta'al biskunil lam ba a cewa ta'ala wannan kuskure ne ta'al an gane yawa in ko majice sai ka ce ta'ali bace kwaya ɗin to haka ake amfani da su ko ta'ali da kai ba ta'ali ba ta'alina mata da yawa ta'alaina ta'alina mace mufrada ta'alaina jami ta'ala ya shi kuma ya wakilci muannasai maza ko mata ta'alau jama'a da yawa fa indi a wurina madihu akwai wani yabo wanda na tare shi lin nabiyyi muhammadi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yabon nan yana da kyau sosai saboda kyansa sai ya ce ka azharil khama'il khadiba ha khai akwai dubu rashin dubu kuskure ka azhari yayi kama da fulawa mai haske al-khama'ili wadda take cikin itatuwa masu yawan rassa jam'u khamila khamilatu itaciya ashajara mai yawan yaya abin nan sansami da rasa sannan khamilatu fulu filo wangana kishin gidawa ana kiran shi sannan katifa ma ana karanta da khamilatu an gani to amma nan itaci yake nufi masu yawan rassa da sansami sai ce wai wannan yabon nasu da yayi suna da kyau sosai da ban kai sun yi kama da azharil khama'il furanni ko fulawoyi na itace masu yawan sansami da rassa wanda tullati kuma sai suka samu sa'a an yi musu yayyafi yayyafi na ruwan sama to wannan lokaci zaka ga fulawa ta fi kyau haka ciyawa ma ta fi kyau sai ce madihun ala al-ishabi lam naqdi haqqahu sahihul ma'ani ya'lamu Allahu sidqahu madihun wannan yaboni da nayi shi ala al-ishabi koda na yawaita al-ishab shine al-ittinam yawaita al-iksar to wannan yabon da wani na iya cewa kai wannan littafin yayi yawa yaushe zamu kai karshen sa ai da ya takaita yayi baiti 100 ko 200 sai ce to koda wai yabon an ce yayi yawa to ka sani lam naqdi haqqahu to mu gama biyan haƙƙin abin da ya kamata mu faɗa ba akwai abubuwan da mun bar su duk da yawan ba komai an ka faɗa ba inda ya game da annabi sallallahu alaihi wasallam sahihul ma'ani kuma wannan yabon nawa mai ingantacciyar ma'anoni ne ba wata ma'ana wanda zaka ga bata dace ba ba ƙetare iyaka sannan ba rage ma annabi daraja sallallahu alaihi wasallam kina a littafin in ma mun samu wata magana wadda zahiri ka nuna cewa akwai ƙetare iyaka to ɗaya biyu ne ko mu ɗauka cewa ba hakan yake nufi ba ko kuma a kuskure ne ya faru daga gare shi ba daga gangan yayi ba wannan shine kamar yadda a darasin da ya gabata mun yi bayani akan menene yuhaddisu minhu an ulumi jinani basirun bi sirril ghaibi qabla kiyani wanda mun yi bayani akan menene mafi kyawun fuskar da ya kamata a dauki magana akan ta shine cewa ba yana nufin gaibi mutlaki ba cikakken gaibi yana nufin gaibi wanda Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam to Annabi ya san shi kafin ma ya faru ya'lamu Allahu sirrahu kuma Allah ya san gaskiyar wannan yabon dawa cewa da gaskiya nayi shi babu ƙarya ciki in ma ka ƙaryata ni ko ka sunke ni to Allah mahalicci da ya san gaskiyar sa wa anna siwal muhtar lam yastahiqahu taballaja asbahul haqa'iq fawqahu wa anna siwal muhtar kuma haqiqa duk wanda ba manzon Allah ba abin zabi sallallahu alaihi wasallam lam yastahiqa be cancance ai mai wannan yabo ba kowaye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shine aka bai wayannan darajoji sai ce asbahul haqa asbahul haqaiqi wato asbobi jam'u subhin asbobi ko asbahin da yawa ko hasken safiya na haqiqa taballaje yayi haske fawqahu saman wannan yabon nawa ma'ana bayan nayi yabon kuma sai ga wani haske na asuba asuba din ma ba ma guda ba asubahiyoyi da yawa to hasken su sai ya bayyana akan wannan yabon sai yabon ya ƙara kyau taballaja ai adaa saboda haka taballaja yayi haske fawqahu saman wannan yabon nawa asbahul haqaiqi asbah jam'u subhi haqaiq jam'u haqiqa to yayi haske saman wannan yabon nawa shine asuba da yawa ta hakika ta gaskiya ba ta ƙarya ba. Sai ce kuma miskul adillati, turarin miski na dalilai, wafaha yayi kamshi, ala fahawahu akan ma'anat wannan yabannawa. In ka kalle shi da ido zai birge ka, zai kawata ka. In kuma ka saurari ma'anar yabon, kuma zaka ji wani ɗanɗano na kamshi yana biyowa baya. To duk dai wannan jinjinawa ce kan cewa wannan yabon da kake gani na shirya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, yabo ne wanda na riga na yi iya kokari na inga cewa na kyautata shi. Kuma duk abin da zan faɗa akwai dalili a ciki. Shi yasa yace maka miskul adillati, turaren miski na dalilai, ma'ana duk abin da nake faɗawa ina kallon nusus ne na shari'a, ayoyi, hadisai, maganganun sahabbai. Ba haka ɗaya shirya kawai ba shikenan ɗaya zauna yana ta siffanta Annabi da abubuwa ba, a'a dalilai yake kallo. Duk abin da kaga ya faɗa to yana da dalili. To kai ma haka ya kamata kai, in za ka yi bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da za ka jingina masa yanzu kana da hujja, kana da dalili. To saboda haka yabon hissan wa ma'anan bai da matsala, sannan ya ƙawatu matuƙa wajen kyau da daɗi. Ma'anar ta zama ana fassarawa duk abin da aka faɗa, to ma'anarsa sai ka ji ta birge ka. Kai, wannan ma'ana, wannan ya san abin da yake yi. To shi ne fahawahu. Fahawa shay yana ya ɗauka ma'ana, fahawa shay yana ya ɗaukar haƙiƙatu, haƙiƙatu shay. Alfahawa kuma yana ya ɗauka wani lokaci alkazib, ƙarya. Ana ya cewa fahawal kalami, bi ma'ana ma'anahu, fahawal kalami haqiqatu, fahawal kalami kazibu. To duk kalmar na tawo a yare na Larabci, ya danganta in kalmar ta zo to sai ka kalli su yayi. To amma ka ga nan wafaha ala ma'anahu, ala fahawahu, to fahawahu shine ma'anahu. Ay fahwal madihi, ma'anar wannan yabannawa. To dalilai na turaren almiski wafaha, wafaha ay tadawwa bil ayn, tadawwa yayi tashin kamshi, yayi tashin kamshi. Duka wannan kinaya ce kan cewa da ma'anat yabon da lafuzan masu karan kansu da aka yi amfani da su, to kowannensu suna da matukar banƙayi. Ma'anan na da daɗi saboda an cusa ta da dalilai, domin duk abinda za ka yi in ka guwa mu yashi da dalilai to zai yi sauƙin fahimta. In karatu kake kake guwa mu yashi da hujjoji sai yi sauƙin fahimta, kuma zai yi daɗi. Za ka ga masu saurare suna jin daɗi sosai. Amma in karatu ɗaya kake ba dalili to sai ka ga mutane sun kosa ko ba sa jin kanshi. Amma duk abin da za ka faɗa sai ka ce ga aya, ga hadisi, ga maganar malamai, sahabbai magabata. To haka yi. So da haka su kalmomin ya zaɓi kalmomi masu kyau, sannan da ya zo wajen ƙera jilloli al'ibarat su ma ya kyautata su, ya sa balaga da fasaha a ciki. Sannan ma'anar kuma ba zai yi ƙoƙari ya haɗa ibara wadda take ɗauke da ma'anar da ba ta da dalili ba, a'a sai ibarar da yake ma'anarta tana da wani dalili na Ƙur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dole ne in an karanta sai ka ji daɗi. Shi yasa ba littafi na waƙe da ya fi samun karɓuwa cikin jama'a kamar shi. A zamanin mu na san ko har yanzu ana yi, ban sani ba. Na san ko aure aka yi ko haihuwa aka yi, to zaka ji an ce a kira malam mai shiri ne sai zo ya zauna qalilan yahuja bil muhassabi wanzila wala tamgiya an khayfihi mutahawwala aitai ana zuba mai kuddi shugaba an daina go agai ya aitai daga jaji a kira malam mai shiri ne to amma da yake karatu ya yawa yanzu sai daga jaji a kira malamai su yi wa'azi ko ina ganin kila yana cikin abin da yasa malamai masu ishiriniya suka samu naƙasu saboda da ba wa'azi ake yi in an yi aure kawai malam mai ishiriniya ake kira ya zo ya zauna ya yi tai ya yi tai ya yi tai ana ta zuba mai kuɗi ya cika da jiwu da ya gaba in an yi haihuwa haka amma yanzu tun da an yi karatu sai a kira malamai a ce su karanta alqurani don shi a daidai ita ishiriniya din ba don haka an ka rubuta ta ba a rubuta ta ne don a karanta a fa'idantu da kalmomin da ke ciki sannan kuma a san kima ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to nan za mu dakata sai wani sati in mun dawo sai mu ci gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sanya masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.